shi raina dole ne in daura da marata a jara mu shawai I'm